Bagi Mayang Kauya.
Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,459.
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya ayyana Bazoum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai sanarwar ta bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. To sai dai tuni da wasu yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya dan takarar Muhammad Usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zargi-zargin tafka magudin zabe lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a Yamai babban birnin kasar. Dr. Sani Abdu shine mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben Muhammad Usman ya kuma bayyana korafe-korafen su.
Lalle an yi zabe amma zaben nan yana tare da kulakule da yawa. Kulakule wa'annan an same su mai yawan su a jihar Tawa, a jihar Agadez, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai PV wanda da ya sha alga an yi shi. Sai an bari an hito daga mazaɓa sai a ɗauke wannan feve wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so. Na biyu, mahi yawan delegatinmu a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe. Wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan feve. Ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wanda kuma ba a ba su dama sai su ce ma ga abin da suka gani a ciki. Bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba, tahiya ne aka yi cikin daji, aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo. Wannan shi shugaba Muhammadu Isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kulan, kuma sun san mutanen Niger gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azam na lahiya, wanda suna duk abin da suke suna son a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba. To amma sai suka yi kunnan oshegu da wannan kuka da muka kawo. A yau inda muke mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake badawa na zaɓe a tsaida shi daga yanzu, saboda ba na gaskiya ba ne ba. Abinda sakamakon da ake badawa na jabu ne, na ƙarya, ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida. A tsaida wannan ba da sakamako da ake. Kuma bancin wannan muna son da duka wani ɗan Niger wanda ke son ra'ash ta zamanta ta je inda yake so ya tashi tsaye-tsayen daka, saboda mu ce ba mu yarda ba, mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi.
To sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS da dan takarar ta Bazoum Muhammad. Ala san barka, inji Abubakar Sabo, mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar.
Zaɓe ne an kai kowa wadannan abin da suka so, amma in Allah ya yarda ƙan Niger muna komawa kamar abin da aka ta daidai. A ta shugaban kasa Bazoum duwa da yake yana yi na ƙan Niger duka su zan daidai daidai.
Mun gamsu da wannan sakamako waye bayan?
Muna diba sakamako in akwai wurin da muka iya mu ce ga wanda ya kamata a yi, tunda akwai hanyoyi doka ta ba kowa ƴancin in bai yarda da abin da ya gani ba ya tambayi Cour Constitutionnel ta gyara koko ta a soke koko a yi kaza. Kenan wannan abu ne da doka ta ba mutane. Mu a yau mun gamsu da wannan zaben shi ne nake cewa muna yi maƙin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazoum wangarin jaye, sun ba shi dama rinjaye wajen da bitai na iko. Amma mu da mun ka san kowa ne Muhammadu Bazoum, mun san in Allah ya yarda ƴan Niger suna komowa daidai daidai. An yi campaign kowa ya faɗi abinda na shar'ayi, amma in Allah ya rida Niger guda ce, kuma muna duwar muka yi kan Niger su zan daidai daidai.
Sai da yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamakon a wata sanarwa da suka fitar ɗazu-ɗazu.
Yan adawa ka sun daidai ne, suna iya su yi watsi, amma akwai dokoki na Niger da sun ka baka hanya in baka yarda da abinda an kai ba ka kai kotu. Kenan kotu ce ya kamata su kai, ba kiran mutane na za su yi cikin rariya ba, ai kaza ai kaza. In ba su yarda ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin ga ƙarshe wani ne ya zan shugaban ƙasar Niger. Amma Allah ya yarda Alhaji Muhammad Bazoum yau zai makimantin Alhaji Muhammad Isu.
A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma, duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar, a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta ƙaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Isa Sadiq Acida ya bayyana dalilansu na kin shiga zaben.
Tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada committee ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukumar ta gudanar da zabe ta jihar Sokoto, mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaba yan siyasa ne, wanda kika dokar ta nan ba ruwan mu an kace a zaba, wanda bai da kowace irin jam'iyya kuma wanda zai gaskiya na ko mai riko amana. Amma mun yi toga hilimu hada ma duniya cewa waɗannan duk mun san su tunda mu da yan jihar Sokoto muke yan jam'iyyar PDP ne, wanda suke rike da katin jam'iyyar PDP a matsayin membobin jam'iyyar PDP. Saboda haka muna kira ga wannan lokaci cewa in ana so adalci to a cire su, domin in sun zo wurin zabe to jam'iyyar ta PDP za su wa aiki da gwamnati da ta nada su, ba tsakani da Allah. Abin nan da anka ce mai cin gashin ka ta to ba su iya cin gashin ka su, domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta nada su, kuma su yan jam'iyya ne ta PDP wadda ka mulki jihar Sokoto. A yanzu mun tsamu yi la'akari da shi, ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki, kowa san irin halin kakanikayi, halin kunci, halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar Sokoto suke ciki, domin bayan biyan albashi na kalubalanci ku yan jarida. In kuna iya gwada mini duk faɗin jihar Sokoto inda an kace karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan 2 talakawanta sun hawa mulki Aminu Waziri har zaku wayo.
To sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta Sokoto Nasiru Yahaya Isa ya musanta zarge-zargen, inda ma ya yi tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta APC shiga zaben.
Maganar da suke cewa wai kwamishonin da aka nada duka yan jam'iyyar PDP ne, wannan ba gaskiya. Yanzu zan fara da chairman ɗina ma'aikaci ne, ba ma mazaunin Sokoto ne gaba ɗaya. Sannan kuma duka sauran kwamishonin Kadiba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi siya har suka yi kaya. To saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kwarai da gaske aka ɗebo su domin su jagoranci wannan hukuma. Su dai ni na duka suna daura cewa ne saboda ka san siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske. To duk da ba sa da kuɗin abin da suke gani kawai ba su kaurace. Wannan abu ya faru a Kano, su kwankwaso suka ce sun jayi. Ya faru a Kaduna lokacin gwamnati Shema. APC a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me ya faru da za su samu cin wasu lokacin nan. Kaga a Kaduna ai da ya faru ba inda adawa ma take kamar irin Kaduna. Da yake opposition sun shiga kaga ai sun ci wani abu. To amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses. Ka san dama da ɗan Najeriya ko ɗan Afirka that will come to always look for one excuse or the other sai mu ce mun kaurace mu wani al'amari. Yawwa, so rashin shigansu ba wani abu ne ba, kawai kasawa ce ta ɓangarensu. Yawwa, domin da za su shiga cikin wannan zaɓen ina mai tabbata maka cewa hukumar zaɓe adala ce kuma za ta yi adalci gurgurin iyakan abin da take yi. Yawwa, sannan hukumar zaɓe ta jiha ko hukumar zaɓe ta tarayya ba mu ke yin maguɗi ba, wannan ke maguɗin zaɓe ƴan siyasa a garin ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Nasir. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.